concept.
Seaman on the beat.
Baby, mo tanta dalke. Na zaune be ga gari ba, mo dan zaga dake. Je America Asia, mu daga na dake. A Nigeria, mu ita bauchi garin masa dake. Baby, mo tanta dalke. Na zaune be ga gari ba, mo dan zaga dake. Je America Asia, mu daga na dake. A Nigeria, mu ita bauchi garin masa dake. I'll take you round the world, I'll make you a tourist. Anywhere you wanna go, let's have a tour list. From the islands, the deserts, the forests, medallion kari bauchi gida northeast, yeah. Inu na mikigata, daga ranar Litinin zuwa Talata. Gobe Laraba, GB Alamis, Juma'a kuwa gata hara sabar zuwa Lahadi. Eh a tabbas kina da aji, malama yau me zamu koya a darasi. Eh zaki tafi, amma sai gobe biyar da rabi. Mu dan taka dake, kin san ni ba na suke. The homie know the dog, manyan harka dake. Baby mu dan taka dake. Na zaune be ga gari ba, mu dan zaga dake. Mu je America Asia, mu daga na dake. A Nigeria, mu ita bauchi garin masa dake. Baby mu dan tada dake. Na zaune be ga gari ba, mu dan zaga dake. Mu je America Asia, mu daga na dake. A Nigeria, mu ita bauchi garin masa dake.
Ina ga gara dake. Na kan tsura na na ta fara dake. Muna nan har ranan ta fada dake. Inda da tayi in kwanta nake. Kin san mana suke. Na dauke ki da mutunci, me yasa zan ya nake. Say baby na san how ka ce. Idan ki ga bar ni zan langwace.
Nigeria, mu ita bauchi garin masa dake.